Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke watso shirye-shirye wannan karin, muna mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa, ko kuma VOA Africa zango na 102.5, sai kuma rediyo Alfa da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin na yammacin yau. Yanzu ma Alheri Grace Abdu ce tare da Hafsat dan mai soro daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan shirin ciyar da ƙasa da abinci, wato 'yan makaranta kenan, da gwamnatin tarayya ta fara gudanarwa a jihohi 24 na ƙasar, wanda bincike ya nuna yana cike da kurakurai. Yaya kuke gani za a inganta shirin har ya kai ga cimma manufa? Kamar kullum, ra'ayoyin da za a wato lambobi da za a bugo domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an sha ruwa lafiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce masana shari'a sun fayyace cewa yana da cikakkiyar damar da zai yi wa kansa afuwa idan ya aikata wani laifi, ko da yake ma ya musanta cewa ya yi wani abin da ba daidai ba. A cikin zargin da ake na cewa Rasha tana da hannu cikin zaben shi na shekarar 2016. A yayin da yake sharhi kan wannan lamarin a shafinsa na Twitter, Trump ya kira tuhumar shi da ake yi a tsawon shekara ɗaya da sunan binciken cin zarafi. A ranar Lahadi ne lauyan Trump ɗin Rudy Giuliani ya bayyana cewa shugaban ƙasar, wanda ya yi wa waɗansu masu ra'ayin 'yan mazan jiya su uku da aka yanke musu hukunci kan munanan laifukan da suka aikata afuwa, bai da niyyar yi wa kansa. Amma Giuliani ya ƙara da cewa za ta zama tambaya a buɗe ko zai iya yin hakan, a yayin da ya tabbatar da cewa za a samu hargitsin siyasa a Amurka idan har ya yi hakan. Giuliani ya shaidawa kafar talabijin ɗin NBC a shirinsa na Meet the Press cewa yi wa kanshi afuwa ba zai yiwu ba, kuma zai iya janyowa a tsige shugaban ƙasar. Hukumar kai agajin gaggawa ta ƙasar Guatemala ta ce akalla mutane 33 ne suka halaka a sanadin amman wutar da wasu tsaunuka suka yi a kusa da birnin Guatemala City, wanda kuma wutar ya rinka kwararowa har yana bi ta kan wasu ƙauyuka da ke kusa, abin da ya tado hayaki da ƙura mai yawa. Jami'an hukumar sun ce wannan al'amarin ya shafi mutane sun fi miliyan ɗaya, kuma izuwa yanzu an kwashe wasu kamar 300,000 daga yankunan da abin ya shafa. Yanzu haka dai ma'aikatan bada agaji na can suna ƙoƙarin kai tallafi ga mutanen ƙauyukan da dama, yayin da kuma suke neman mutanen da suka salwanta. Prime Minister ƙasar Jordan Hani Mulki ya miƙa takardarsa ta barin aiki ga Sarki Abdullah na ƙasar, biyo bayan munanan tarukan zanga-zangar da jama'a suka yi don nuna jin haushinsu a kan makaman tsuke bakin aljihu da gwamnati ta ɗauka kwanakin nan, wanda ya sa farashin kayan masarufi suka haura sama, suka kuma janyo ƙarin haraji a kan waɗansu abubuwan. A 'yan kwanakin nan, mutanen ƙasar ta Jordan sun yi ta fitowa kan titunan biranen ƙasar, suna gudanar da zanga-zanga, inda har aka sha ɗaukan 'yan kallo tsakaninsu da 'yan sanda, kamar abin da ya faru shekaran jiya Asabar, lokacin da 'yan sanda suka kai ga harba barkonan tsohuwa don hanawa gungun masu zanga-zanga kaiwa ga ofishin Prime Minister. A ranar Asabar ɗin ce har ila yau Sarki Abdullahi ya kira taron majalisar ta zartarwarsa da ta haɗa da Prime Minister da sauran ministoci da kuma shugabannin ma'aikatan tsaro don neman mafita daga rikicin. Ƙasar Saudiya ta fara bawa mata takardar izinin tuƙi, wato lasisi, a shirye-shiryenta na cire haramcin da ta sanya wa mata kan tuƙa mota daga wannan watan. Gwamnatin ƙasar ta fitar da bayani a yau Litinin, inda ta ce ta fara ba da lasisin tuƙin mota ga waɗanda daman can suna da lasisi daga wasu ƙasashen, kamar Birtaniya da Lebanon da Canada, inda suka ce an gwada matan kafin suka karɓi lasisin nasu. Kasar Saudiya na shirin dage haramcin da suka dora wa mata na tukin mota a ranar 24 ga watan nan. Wannan na cikin yunkurin Yarima Khalid Salman na zamanantar da kasar mai ra'ayin ƴan mazan jiya da kuma dimbin arzikin mafitar. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya gayyaci shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zuwa Rasha domin halartar wani taron kasashen duniya da za a yi nan ba da jimawa ba. A yau Litinin ne kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha Dmitry Peskov ya shaida wa manema labarai a birnin Moscow cewa shugaba Putin ya aika wa shugaba Kim takardar gayyatar ne ta hanyar ministan harkokin wajen Rasha, wato Sergey Lavrov. A lokacin da ya kai ziyara Pyongyang a satin da ya gabata, Peskov ya ce Putin ya bada shawarar Kim ya halarci taron tattalin arziki na kasashen gabashin Turai wanda za a yi a birnin Vladivostok a watan Satumba mai zuwa.
To, a gaida Hafsat da karanto labaran duniya. Kafin mu bude rayuka domin jin ra'ayoyinku kan shirin ciyar da ƙasa da abinci na gwamnatin tarayya Najeriya wanda aka fara gudanarwa a waɗansu makarantun jihohin ƙasar da bisa ga alamu yake cike da kurakurai, bari mu yi shimfiɗa da wannan rahoton da wakilinmu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kori ya haɗa mana.
Shirin wanda ke ƙarƙashin kulawar mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo an fara aiwatar da shi ne a wasu jihohin kasar a shekara ta 2016. Baga jan hankalin ƴaƴan masu ƙaramin ƙarfi su halarci makarantu, shirin ya samar da ayyukan yi ga masu abinci fiye da 80,000 a cewar wata sanarwa da kakakin mataimakin shugaban Najeriya ya fitar. Yanzu haka dai ana aiwatar da shirin ne a jihohi 24 daga cikin 36. Kano da Jigawa na cikin jihohin da aka fara shirin tani 4 zuwa 5 da suka shuɗe.
Sunana Isha Yababa, ajina ya biyar, ana kawo shinkafa, ana kawo makaroni, ana kawo madara, ana kawo biskit.
To, kullum-kullum ake kawo?
A'awa, kullum-kullum, ba wani sa'in ana kawo, wani sa'in ba a kawo.
Iya wa da wasu.
Daɗinsu yana daidai da irin wannan ake baki a gidan ku?
A'a.
Wanne ne fi wani daɗi?
Na gida. Sunana Shamsiya Idris. Rana ce dai, wani san in an kawo, wani san ba za a kawo ba, amma kwanakin can baya ba a kawo sosai ba. Amma kwanakin nan duka ana kawowa. Gaskiya yana ƙara min lafiya sosai, dan ina gane karatu sosai.
Hakika wannan tsari ya taimaka wajen zabar da ɗalibai su zo makaranta, amma tilas ne masu ƙirƙiro da shirin da kuma aiwatar da shi su sake salo, muddin ana muradin nasara a cewar wasu malaman primary da suka buƙaci muryar Amurka ta ɓoye sunayensu.
A yanayin zuwan ɗalibai dai ana samu yara sukan zo saboda wannan abinci, but amma wajen yanayin kawo abincin akwai wata taliya cikwalkwalalliya da ake da ita suke wannan abincin dai da ke ana dan test kaga in an ka dole a samu a dan yi test din abincin saboda yara za mu ba kanana ba manya bane ba dana a ce kowa ya fitar da kan gaskiya ba ta da kyau a canja yanayin ta ba kyau ba kuma ta da dadi kamata ya a ce kowane yaro a zubo masa abincin sa irin dan take away din nan wani dan soso shine zai fi kuma wasu iyaye daman dan talaka aka yi abincin tunda public schools ne a abin zaka ga wani ma ba shi da abincin da zai ci ya fito yana takamar da wannan abincin a ƙasa zaka gani ya zo an kai 11 ba a bashi abinci ba kaga ai abin ya abin nan
mutun ciyarwa a makaranta yana tafiyar hawainiya dai wani lokaci sai a to tiryan wani lokaci kuma sai ga abin ya tsaya sati 1 sati 2 sati 3 ba ai ba sai kuma ga an dawo in mun tuntuba mun ce miki faruwa sai su ba turo musu da kudi ba so ana yi amma dai ana samun tsaiko gaskiya magana kamar ƴan siyasa da suka sa hannunsu a cikin harkar su za su iya sanin ana turo da wannan kudin ko amma dai mu nan ba a yin abinci a damu da shi in wannan ranakun suka wuce sun wuce kenan mace ɗaya ce in ba ta yi ba yau to gobe sai ta hadu da wani abrara akan abin da za ta yi mace ɗaya ce na santara wannan
malama Ilham Sale guda ce cikin waɗanda ke kwangilar dafa abincin a nan jihar Kano
kowane yaro haka a tsari za a dinga ciyar da shi akan naira 50-50, amma na gaba za su kara, yanzu dai ba kara ba, za a mai da shi naira 70-70. Sun ce mu sai kwano idan ba za mu iya sayan robot take away ba, kamar ni yanda suka ce in ciyar da yara 148 sai na sayi robobi 148 na raba yara. Idan akwai wanda suke kulle abinci a leda suke kai wato, sai suka ce ba sa so a kulle abinci a leda, ko dai mutum kullun ya dinga sayan robot take away, in sun kaga kuma ya maka, in mutum ya ga ya masa tsada robot take away dinnan to ya sayi robobi.
Sai dai kuma ya haya shi Abu Ungogo da ke bibiyar yadda ake aiwatar da shirin ciyarwa a wasu sassan jihar Kano, ya ce ko da ke tsarin na da kyau a rubuce, amma yana neman zama barazana ga lafiyar ɗalibai.
Kamata yi hukumomin gwamnati wanda suke da nasaba da abinci su shigo ciki, misali duk waɗannan abubuwan ba na da registration duk gaba ɗayan su, so ba tabbacin cewa masu kyau ne duk da lemon da yogurt. Sannan ya kamata a ce standard organization ta zo ta ɗanɗana abincin, ma shin ya kamata ɗan yaro ɗan adam ya samu ya ci abinci ya kamata yaro ya ci?
Hukumar kula da tsara al'umma wato CRC ta gwamnatin jiha ita ce ke kula da aiwatar da shirin a nan jihar Kano, amma kokarin neman jin ta bakin shugabanninta kan wannan batu ya ci tura. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To, batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan yau, shin yaya kuke gani za a inganta wannan shirin har ya kai ga cimma manufa?
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To, madalla kai tsaye muna tare da mai ra'ayi na farko a Kaduna. Kaduna, a nan ma ana aiwatar da wannan shiri na ciyar da ƴaƴan makaranta, yaran makaranta da abinci. Ya shirin yake gudana a jihar Taku, ya kuma kake gani ya kamata inganta shi?
Muke ba tare kai ya wuce lewan madaci karamar hukumar Kauri jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To, barka da warhaka, an sha ruwa lafiya?
Alhamdulillah, mun gode Allah.
Ya za a inganta wannan shiri?
Wato, inganta shin da za a yi, akwai sa ido na su kansu wanda a basu da jaragaman jan abubuwa, saboda akwai makaranta ya sun haura abincin da ake basu. Misali, kamar ninan makaranta na madaci, yaran nan kai wutar su sun kusan 200, amma kuma mai girki ana ba ta kudin yara 80 ne. To, wallahi wani yaran bai wuta ba shi a cokali ko alaraba musu hada ba, an rasa yadda za a yi wannan abu. To, kin ga duk irin wannan sai an samu a yi gyara, haka za a samu a inganta su ma matan da suna girki su dan dinga samun wani abu. Na gode, Allah ya sa tashi lafiya.
Yawa, to, madalla daga madaci can jihar Kaduna. To, bari mu tafi Bauchi. Bauchi wake bisa layi, kuma ana aiwatar da wannan shirin a jihar Taku?
Kware mafi ana magana da malukani daga Azare.
Yawa, to, can Azare, ana Azaren, kana Azare ne ko kana garin Bauchi?
Ina cikin garin Azare.
Ok, kana cikin garin Azare. Akwai kuma makarantun da ake aiwatar da wannan shirin a garin Azare ko?
Sai ma yanzu haka ina bakin makarantar baki.
Yawa, to, an ko dace. Ya kake ganin shirin? Ya shirin ke kankama, ya kake ganin shirin?
Shiri kan baya bu ba falas.
To, ya kake menene kake gani ya kamata a inganta a cikin yadda ake aiwatar da shirin?
Abincin da yara suna kawo matsalolin abincin da ya kamata a ƙara inganta musu.
Saboda ƙarancin shi ko kuma rashin kyau?
Saboda ƙarancin sa.
To. Yawato, ma mun gode. To, daga Azare jihar Bauchi, bari mu tafi Yobe. Yobe wake bisa layi, ana aiwatar da wannan shirin a jihar Yobe?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, wake bisa layi.
Sunana Abubuwan Zam, zonal chairman na ungira da Busanta.
Yawato, a jihar Yobe ana aiwatar da wannan shirin na ciyar da ƴan makaranta da abinci ƴan makarantun firamare?
Kwarai, alhamdulillah, ni dai mazaunin da maturi ne fadar gwamnatin jihar Yobe.
Yawato, a fadar gwamnatin ya shirin ke kankama?
Alhamdulillah, gaskiya kwamishinan ilimi Al-Amin shi ne kwamishinan ilimi na makarantu na jihar Yobe. Gaskiya wannan bawan Allah mu kam sai dai mu ce Allah ya sa kamar da alkhairi, musamman ma a wannan lokaci na azumin. Gaskiya ya ba da himma, ya ba da kwazo kwarai da gaske.
To, amma
shawarar da zan daga da bayarwa,
yawa, musamman akan wannan shirin,
ya kamata akan abincin da ake bawa ƴan makaranta din, ya duba ya gani ya sa idanu kuma a kara musu abinci sannan kuma a duba lafiyar abincin kamar su wake da su dai abin da ya kamata dai wadanda za su ci saboda wani lokacin ana samun abinci din ana siyowa daga kasuwa a wasu jihohin ana sa maganin kwari din nan yana kawo wa ƴan makaranta illa to amma alhamdulillah da ya kamata su shugabannin mutum su duba wannan shawarin kuma gaskiya alhamdulillah al'amin na masa fatan alkhairi domin
to madalla bari kuma mu nafi jihar Kebbi wa Kebbi Salaye kuma ana aiwatar da wannan shirin a jihar ku
za a aiwatar da shi wannan dama an riga an tarbi za a aiwatar da wannan shirin a jihar Kebbi
ba riga an fara ba kenan
a ba riga an wala ba
aha to ka da yake ka saurari matsalolin da ake fuskanta waɗansu jihohi ya kake ganin ya kamata hukumomin jihar Kebbi su tinkari shirin tun don a yi foundation mai kyau
to ai dama wannan shirin ya kamata wayannan abubuwan abincin da ake kawowa ya kamata a samu wanda yake kwararren mutum wanda zai kula da abinci tun da yara ne kanana.
Yawa to mun gode bari a gurguje bari mu nufi jihar Gombe nan kuma za mu dasa aya yau. Wa Kebbi Salaye a Gombe ana aiwatar da shirin ya kuma shirin ke kankama. Yawa to ya shirin na Gombe a Gombe. Babu matsala. Yawa to mun gode abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan jikon sai kuma gobe da safe da gobe dai daidai wannan lokacin idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake ba ku wannan dama. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke nan Washington DC sannan mu da haɗuwa da ku a wannan dandali na labaran wasanni wanda yau zai fara a wani gari da ake kira Bad Tasmansdorf dake ƙasar Australia inda yanzu haka can kungiyar ƙwallon kafa ta Najeriya ta Super Eagles ta tare inda kuma take shirin nan da kwana biyun Allah ya kai ranar Laraba ta fuskanci kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Czech a shirye-shiryen da ita kungiyar ta Najeriya take na zama cikin shirin shiga gasar cin kofin duniya da za a fara a ƙasar Rasha a kwanakin nan. Duk wannan tana faruwa ne a daidai lokacin da kocin 'yan wasan na Najeriya ya jingina wasu 'yan wasa guda biyu da suka hada da Ola Aina da kuma Mikel Agu daga cikin kungiyar tashi wanda ya sa ƙarshenta da ya karkare da 'yan wasa guda 23 don da 25 yake da su. Kuma ya ɗauki wannan mataki ne ana sauran kamar sa'o'i 24 kacal kafin wa'adin da FIFA ta yanka na cewa a yi a gama. To hali yanzu kuma ba abin da yake burge mutane kamar ita sabon rigar 'yan Najeriya ɗin wato ta 'yan ƙwallon Najeriya da za su yi amfani da ita a lokacin gasar cin kofin duniya ɗin wanda yake sa wasu na cewa ko da Najeriya dai ba a sa ranta ci kofin nan to aƙalla dai ta ci kofin a wajen riga da ta fi burge kowa zuwa yanzu nan. Rahotanni sun ce mutane kamar miliyan 3 suka yi oda a sayan wannan riga ɗin wato ta 'yan wasan Najeriya ɗin a cewar hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya. Kuma yanzu haka da muke magana an ce akwai mutane can kusa ga kantin Nike wanda suke jiran a kawo sababbin shirt ɗin domin su saya. Ita wannan shirt ɗin dai an danga sai da ita ne akan kuɗin Ingila pound 64 da kobo 95 kamar naira 31,000 da yan kai kenan. Wannan riga ita ce wacce 'yan wasan Najeriya suka yi amfani da ita ranar Asabar lokacin da suka yi wasa kuma suka sha kashi a hannun Ingila a filin wasa na Wembley da ke can Ingila ɗin. To da yake mun taɓo maganar ƙwallon ƙafa ta duniya ya kamata mu gaya muku cewa ƙasar Masar ta saka sunan Mohamed Salah wato ɗan ƙwallon na Liverpool a cikin jerin 'yan ƙwallonta da za su buga mata a gasar cin kofin duniya nan da za a fara duk da cewa ya samu rauni mummuna a lokacin da aka yi wasan cin kofin zakaru na Turai inda aka ji masa ciwo. Ga wani labari da dumi-duminsu da muka samu cewa Serena Williams ba da shiri ba ta janye daga wasan da aka shirya da za su yi a yau na French Open inda da za ta fuskanci tsohuwar abokiyar adawar ta da suka dade suna adawa a wannan fage na ƙwallon tennis wato Maria Sharapova. Serena Williams dai ta janye ne saboda wani rauni da aka ce ta samu a lokacin da suka yi wasa da Julia Georges wacce ita Serena ta samu nasara a kanta a karon da suka yi na ƙarshe. To a ƙarshe an yi wa Nwankwo Kanu tsohon tauraron ƙwallon ƙafa na Najeriya mummunar sata a ƙasar Rasha lokacin da wasu suka duba cikin akwatunan su da ya je da su can Rasha din suka zare jimillar dala Amurka 11,000 da ke ciki. Daman dai Nwankwo ya je ne domin shiga wata gasa da aka shirya za a yi ta tsofaffin zakarun ƙwallon ƙafa na duniya. To amma ce zai samu wannan kuɗin nashi domin yanzu haka hukuma ko kuma ma'aikatar harkokin cikin gida ta Rasha din ta ba da sanarwa cewa tuni an kama mutane biyu da ake zargi da satar wannan kuɗin na Nwankwo Kanu kuma ta ce za a maida mashi abinsa. Jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan, sai wata Litinin Allah ya kai mu, mun bar ku lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta saki rahoton da ta saba fitarwa kowace shekara akan abin da ya shafi 'yancin addini a fadin duniya. Amma yanayin da Iran ke nunawa a rahoton abin damuwa ne, musamman ga masu bin wasu addinan daban, kamar yadda jakada mai lura da al'amuran 'yancin addinai a fadin duniya Sam Brownback ya lura yayin da aka saki rahoton.
We hear and see horrific reports coming out of Iran on the lack of religious freedom and the persecution of people that aren't.
Muna ji kuma muna ganin rahotannin da ke fitowa na ban tsoro daga Iran kan rashin 'yancin addini da tsanantawa mutane da ba sa bin addinin da mafi jama'a ke bi, ko kuma yadda gwamnatin kasar ke ba da umarnin abi. Kuma muna ganin yadda ake yada ilimin fasafar mai tsauri a Iran da wasu wurare da dama a kasashen da ke yankin gabas ta tsakiya. A yadda bayanan rahoton ke nunawa, masu bin addinin Baha'i a Iran na ci gaba da fuskantar tsangwamar gwamnati da tsangwamar zamantakewar rayuwa. Kusan mabiya addinin Baha'i su 100 na gidan yari saboda addinin su kawai. A watan Nuwamba, wata kotun kasar ta yanke wasu dalibai uku hukuncin zaman gidan yari da haramta musu ci gaba da karatun jami'a da suke yi. An yanke wa Rauhi Safajo, Sarmad Shadabi da Tara Hushmad shekaru 5 a gidan yari saboda kawai mabiya addinin Baha'i ne. Akwai rahotannin da suke nuna cewa hukumar kasar ta saka dokar kuntatawa masu sana'o'i da masu shaguna suna kasuwanci mabiya addinin Baha'i, wanda ya tilasta musu rufe wuraren sana'arsu da ci gaba da lalata musu makabartansu. Kristoci musamman 'yan ɗarikar Evangelica waɗanda suka canza addininsu daga addinin Islama na ci gaba da fuskantar kame da tsarewa. An caji mabiya addinin Krista da dama saboda addininsu da ayyukansu, kuma an yanke musu hukuncin ɗauri a gidan yari. Fasto Yusuf Nadarkani da Victor Bet Tamras da Ibrahim Furozi na ci gaba da zaman ɗaurin gidan kaso har tsawon shekaru 5 saboda sun koma bin addinin Krista tare da yin aikin mishan-mishan. Aƙalla mabiya addinin Gunabadi Dervishes waɗanda ke bin tafarkin Sufi na fuskantar zargin cewa wai suna yaƙi da ƙasar tare da bin addinin da ya saba wa ƙasar. Haka zalika, akwai rahoton da ya nuna cewa ana tsangwamar mabiya addinin Islama, malaman Sunni da mabiya Sunna, wanda ya haɗa da saurarar ƙarar da kotu ta yi a watan Yuni na Hassan Amini, babban sakatare na Majalisar Malaman Sunna. Kotu ta caje shi kan propaganda kan jiha. Haka kuma hukuma na ci gaba da tsanantawa mabiya addinin Sabin Madin da Yarsan. Jakada Brownback ya ce 'yancin addini 'yancin bil'adama ne na asali, wanda ba wata gwamnati da ke da ikon hanawa, kuma haƙƙi ne ga kowace gwamnati ta kare. Ya ce wani muhimmin ƙudurin Amurka shi ne ci gaban 'yancin addini ga al'umma, wanda kuma ya haɗa da ƙananan addinai a Iran. Dukkanmu muna da hannu a wannan yaƙin, a cewar jakada Brownback. Dole mu tabbatar da ci gaban 'yancin addini, dole mu kare shi a ko'ina a faɗin duniya. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To Hafsat Maina da wannan sharhi. Yanzu kuma ga nasiha Ramadan.
Mai magana shine Adam Abubakar, ana muna alkunya da Algunawi, wanda nake nan zandar jamhuriyar Niger. Wato zaman lafiya shine dukkan wani hannun jari na zamantakewar dan Adam. jama'ar harko da ta yanzu da wanda za ta zo nan gaba. Idan ta rasa zaman lahiya, to ta rasa dukkan wani ci gaba. In ta samu zaman lahiya, ta samu dukkan wani arziki. Shi yasa ba zan manta da wani hadisi ba, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wani ya zo daga guri nesa yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya rasulullah ya ausini, yace manzon Allah galgadanni. Faqala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la tagadab, manzon Allah yace mishi kalka yi hushi. Farada da miraran sahabu ne ya koma ce ausini ya rasulullah, mu ya rasulullah a galgade ni, manzon Allah ya koma ce mishi la tagadab. Shi yana ga wasiyar ta yi kada. Ashe idan muka yi lura a wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dukkan wani al'amari a duniya cakulewar shi shine rashin zaman lahiya. In muka lura da wannan hadisin, dukkan wani arziki da cigaban dan adam yana kalkashin rashin hushi. Haka ba zan manta ba, Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani yake cewa inna allaha yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wani guri yana cewa ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabidu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Wani guri Allah yana cewa inna allaha ma as-sabirin. Wani guri sai manzo Allah yake cewa as-sabru ya'ti bi khairin walau ba'da hin, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Magana ta farko yake cewa inna allaha, lalle ne Allah madaukin sarki, waffa sabirun, yana cikawa masu hakuri ajrahum ladan su bi gairi hisabin ba kilgawa. Wani guri yace ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda kuka yi imani da Allah da manzon shi, isbiru ku yi hakuri, wasbiru ku dai kara hakuri. Sai wani guri yake cewa inna allaha, lalle ne Allah madaukin sarki, ma as-sabirin, yana tare da masu hakuri. Saboda haka dukkan wannan nusus da muka jayo hadisi da Al-Qur'ani suna nuna zaman lahiya shine babban hannun jari.
To Allah ba mu zaman lafiya da ci gaban ƙasa kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Wani dan kunar bakin wake ya tada bam a kusa da wani zauren babban taron malaman addini wanda yawan su ya kai kimanin 2000 a Kabul, babban birnin Afghanistan, abinda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 7 da raunata da dama. Mai magana da yawun yan sandan yankin Hasmatullah Satnikzai ya shaidawa murya Amurka cewa harin ya auku ne a lokacin da ɗaruruwan mutane ke barin wurin da aka yi taron Lawyer Jirga, wato majalisar dattawan kasar, inda aka gabatar da wata sabuwar dokar addinin musulunci da ta haramta harin kunar bakin wake da kuma tashe-tashen hankulan da ke faruwa a Afghanistan din. Har yanzu dai babu wanda ya dauki nauyin kai harin, duk da cewa an san mabiyan kungiyoyin Taliban da na ISIS sun shahara wajen kai irin waɗannan hare-hare a Kabul. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya gayyaci shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zuwa Rasha domin halartar wani taron kasashen duniya da za a yi nan ba da jimawa ba. A yau Litinin ne kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha Dmitry Peskov ya shaidawa manema labarai a birnin Moscow cewa shugaba Putin ya aika wa shugaba Kim takardar gayyata ta hanyar ministan harkokin wajen kasar, wato Sergey Lavrov, a lokacin da ya kai ziyara Pyongyang a satin da ya gabata. Kasar Saudiya ta fara bawa mata takardar izinin tuki, wato lasisi, a shirye-shiryenta na cire haramcin da ta sanya wa mata kan tukan mota. Daga watan nan, gwamnatin kasar ta fitar da bayani a yau Litinin, inda ta ce ta fara ba da lasisin tukan mota ga waɗanda daman can suna da shi daga wasu ƙasashen kamar Birtaniya da Lebanon da Canada, inda suka ce an gwada matan kafin suka karɓi lasisin nasu. Kasar Saudiya na shirin ɗage haramcin da suka ɗora wa mata na tukin motar a ranar 24 ga watan nan. Wannan na cikin yunkurin yarima Khalid Salman na zamanantar da kasar, mai ra'ayin 'yan mazan jiya da kuma dimbin arzikin man fetur.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na yammacin yau. Sai kuma gobe da safe, idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan rahotanni da ma ƙari da muke gabatarwa a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma yin muhawara a shafinmu na Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin
Hafsat Bello dan mai soro
da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Suleiman Tarawali Alheri, ke muku fata alheri, ku wuni ku kwana lafiya, mu kuma mu karasa wunin lafiya masu azumi, a sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum.